أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمؤمنين، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وسنة الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايوا masu girma، ايوا imani، muna wa Allah madaukakin sarki godiya mai tare ni'imomi ga bayinsa wanda ya ni'imtar da mu kuma ya ba mu ikon ci gaba da gabatar da wannan shiri da aka saba gabatarwa daga nan ginin Radio Antamajif reshen jihar Damagaram Jamhuriyar Nijar. Muna fatan Ubangiji Subhanahu wataala ya mana jagoranci. Yau dai muna rana ta 16 ne ga watan Zilqada, ɗaya daga cikin watannin Allah masu alhurma wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya karrama su ya darajanta su ya zaƙulo su a cikin sauran watanni guda 12. Allah madaukakin sarki ya ainihin bambanta raneku daga cikin raneku, haka kuma ya bambanta watanni waɗansu daga cikin watanni. Akwai raneku da suke da daraja a cikin sati irin su ranar Juma'a tare da farala a kan sauran raneku. To, waɗannan watanni guda huɗu, Zulqa'ada da Zulhajj da Almuharram da watan Rajab, watanni ne wanda Allah Maɗaukakin Sarki ya fifita su a kan sauran watanni, darajarsu ba ɗaya ba ce. Kuma Allah Maɗaukakin Sarki ya ja hankalinmu ya ce, fala tuzlimu fihinna anfusakum, kada ku yarda ku zalunci kawunanku da saɓon Allah. Kake yarda kamar Allah shirka a kowane irin wata, a kowane lokaci balantana a wannan watan. Sannan kada ka yi bid'a, kada ka saba ma Allah. Saban Allah yana da hatsari a ce mutum ya saba ma Allah a cikin ɗaya daga cikin watannin Allah masu alhurma. Kowane lokaci saban Allah ba abu ne mai kyau ba, mummuna hanya ce. Amma idan mutum ya kuskure ya saba ma Allah a cikin watan Zulqa'ada da Zulhajj da Almuharram da Rajab, babu shakka saban nashi ya fi muni sama da sauran watanni. Da haka Allah, muna roƙonka ka kame hannayenmu, ka tabbatar da gadaganmu, ka ɗora mu kan sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sannan ka ba mu ikhlasi a cikin ayyukanmu, ka tabbatar da imani a cikin zukatanmu. ƴan'uwa masu girma, ƴan'uwa imani, wannan hili mun saba gabatar da nasiha da jan hankali ba don komi ba, illa don kamar yadda Malam Bahaushe ke cewa, gyara kayanka bai zama sauke mu raba ba, don mu gudu tare mu tsira tare. Yau abin da za mu ja hankalinmu shi ne wasiyyar mutanen farko da na ƙarshe, shi ne wato attaqawa, jin tsoron Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Wajibi ne mu riƙa wa junanmu nasiha da mu ji tsoron Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya, galibin wato laccoci
da zai yi wa sahabbai sai ya kira su akan su ji tsoron Allah. Sau da yawa sai ya ce, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jal, ina muku wasiya da karan kaina shi kanshi manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam da jin tsoron Allah mai girma da daukaka. Ba dan komai ba saboda duk al'amarin da ya shafi alheri na duniya da lahira yana karkashin jin tsoron Allah. Duk wani sharri da mutum zai aikata a rayuwa yana karkashin rishin jin tsoron Allah. Duk wanda bai ji tsoron Allah ba to zai iya aikata abin da ya ga dama a duk lokacin da ya ga dama. Amma idan mutum ya kiyaye Allah ya ji tsoron Allah subhanahu wataala, to babu shakka zaka same shi yana taka tsantsan da rayuwa. Duk abin da zai yi to yana halalatawa, yana kallon wannan abin da idan basira, yana ga wani irin natija zai samu, kuma idan ya koma zuwa ga mahalicin shi wata irin hujja yake da ita akan abin da ya aiwatar, sai ga mutum kalla zai aikata asha sai dai abin da ba a rasa ba saboda jin tsoron Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya nuna mana a cikin kissar ƴaƴan Annabi Adam alaihi salam, wato baya karbal aiki ga duk wanda ya aikata aikin na ibada sai in ya kasance wannan aikin an yi shi karkashin tsoron Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Allah bai karbal addu'a da dukkan wani abu da zaka nemi kusancin Allah da shi sai in ya kasance kana da tsoron Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Allah ya karanta mana a cikin Alkur'ani mai girma wato labarin kissar ƴaƴan Annabi Adam, yace a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ke karanta musu wato labarin ƴaƴan Annabi Adam, idza qaraba qurbanan fatuqbila min alihima wa lam yutaqabbal min al-akhir. Kage wa rumaka ya rasulullah, labarin ƴaƴan Annabi Adam lokacin da suka nemi kusancin Allah da wani ibada da suke so Allah ya karba musu, Allah ce fataqabbala min alihima, sai muka karba daga ɗayan walam yataqabbal min al-akhir, amma ɗayan ba karba mishi abin da ya nemi kusancin Allah da shi ba. Wannan yasa ya fusata ransa ya baci duhu ya babe ya zuciyarsa har ma yayi ikirarin kashe dan uwansa, yace la aqtulan nak, zan kashe ka kwa. Me yasa? Saboda yana da bakin ciki da damuwa akan Allah bai karba aikin shi ba, bai san dalilin rishin karbar aikin ba, bashi da tsoron Allah ne, shi yasa Allah ya watsi da aikin shi. Shi kuma sai ya mishi wa'azi ya tunatar shi, yace inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin, Allah yana karbar aiki ne daga wanda ya ji tsoron sa. Amma ce la in basatta ilayya daka litaktulani, da zaka dauki hannunka da makami akan ka kashe ni, yace ma ana bi basati yadi ilayka li aqtuluk, ni bazan ya dauka makami in sa hannuna in maka bugun da zan kashe ka ba. Me yasa ce ni akhafu Allah rabbul alamin, saboda ni na jin tsoron Ubangiji wanda yake shine mahalicin ta da kai. Yace kuma ina so idan har ka dauki makami ka kashe ni, kaga zaka gama zunubi na da naka, kaga ranar tashin alkiyama sai ka zama daga cikin ma'abota da wuma a cikin wuta. Allah ya ce to wannan kuma shine sakamakon dukkan waɗanda suke azzalmai. Ashe a nan gurin shi mai tsoron Ubangiji tabaraka wa ta'ala duk abin da zai yi zai hararo Allah ne, zai tuna mi abin zai gadar masa a ranar tashin alkiyama. Har kullum idan kana tsoron Allah baka daukan al'amarin rayuwa gaba ɗaya ka cokan ka take ta shi a duniya. Duk wani abin da zaka yi to sai ka kasa, ka kalla, ka diba, sannan ka raba, ka tabbatar da cewa idan na aiwatar da wannan abin da zan yi a rayuwata, ranar da na tashi gaban Ubangiji tabaraka wa ta'ala, wani irin sakamako nake da shi? Wannan shine siffa ta tsoron Allah madaukakin sarki. Amma in ya zamanto duk abin da kaga dama zaka aikata, to man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a, duk wanda a rayuwar shi yake aikata abin da ya ga dama to wallahi sai ya hadu da abin da baya so a ranar tashin alkiyama, kuma ba wanda ya isa ya raba shi da shi. To tsoron Allah shine yake ya mutum garkuwa ya hana maka aikata aika da ta'addanci da banna, da haka ya kamata mu ji tsoron Ubangiji subhanahu wataala. Shi yasa a kaida ta Bahaushe lokacin da aka ce wa laka ji tsoron Allah, sai ce wa me nayi, sai tambaya me yayi. Ita kuma wannan kalmar wasiyar tsoron Allah, mafi imani mafi tsoron Allah shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah da kanshi yayi mishi ita, yace ya ayyuhan nabiyyu taqillah, ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah. Allah da kenshi ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sunan shi na annabanta bata ya Muhammad ba qawlul daraja dai a ce baka mutum wannan annabi ne wannan manzo ne to Allah madaukakin sarki ya kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na annabin Allah amma sai ya ce mishi ka ji tsoron Allah shi yasa ashe shi kalmar tsoron Allah yace wasiyyar mutanen farko da mutanen ƙarshe da haka Allah madaukakin sarki a cikin wata aya yace wala qad wassana alladhina utul kitaba min qawlikum wa iyyakum hakikan mu inji Allah mun yi wasiyya ga waɗanda muka bai wa littafi kafin ku sune ahlul kitab yahudawa da kristoti Allah da kansa yace mu musu wasiyya sannan kuma kuma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi muku wasiyya a cikin littafin ku menene wasiyyar Allah akan mutanen farko da na ƙarshe al'ummar yahudawa da kristoti da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine anittaqullah akan cewa mu ji tsoron Allah subhanahu wataala da haka ƴan uwa masu girma ƴan uwan imani wajibi ne mu ji tsoron Allah domin tsoron Allah shine hanyar tsira a ranar tashin alkiyama an tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mafi yawan ƴan aljanna wani irin ayyuka ne suka aiwatar suka samu kyakkyawan sakamakon da ya shigar da su aljanna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ababe guda biyu ne duk wanda gani aljanna to ɗaya daga cikin biyu sun yi rinjaye a cikin ɗabi'unsu da halayensu da rayuwarsu ka tokam shine yasa ya samu wannan sakamakon sinadarai ko kuma littafi ko kuma diplom da zaka iya mallaka a ranar tashin alkiyama ka samu kanka a cikin aljanna salim alim abubuwa guda biyu ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam attaqawallah na farko jin tsoron Allah wa husnul khuluq da kuma kyakkyawan ɗabi'a ya zamanto ɗabi'arka tana da kyau halayenka suna da kyau domin kyakkyawar ɗabi'a ita take baka dama shi jin tsoron Allah shi ke baka damar ka bauta ma Allah cancantar bautar Allah ka kasa ma Allah shirka saboda kana jin tsoronsa ka kiyaye bid'a saboda kana jin tsoron Allah ka kiyaye saban Allah saboda kana jin tsoron Allah duk wani abin da yake da alaka da ubangijinka saboda kana tsoron Allah sai kai kokari ka kyautata shi ita kuma kyakkyawar ɗabi'a za ta hada maka biyun ne za ka kana so ka bada haƙƙin ubangiji subhanahu wataala da ya halice ka kana so kuma ka bada haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine da'atuhu fi ma amara yi masa da'a cikin duk abin da ya umarni da ne santa duk abin da ya hana ya tsawatas sannan kuma ba za ka yarda ka bauta ma Allah sai da shi abin da manzon Allah ya shari'anta halaye nagari sukan sa ka bada haƙƙin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ka bada haƙoƙin bayin Allah saboda in ya zamanto ka bada haƙƙin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bangare guda kuma baka bawa bayin Allah haƙƙinsu kana cutar da su kana walakantar da su to wallahi ranar tashin alkiyama nan ba za ka kai labari ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sai yake tambayar sahabbansa ko kun san waye muflis waye matsiyacin al'ummar nan tawa mafi talaucin al'ummar nan tawa suka ce to mun sani mana ai shine mutumin da baya da kuɗi a aji baya da kuɗi a ajihu baya da kadara man la dinar lahu wala dirham lahu mutumin da bashi da kuɗin aje bashi da kuɗin ajihu bashi da kadara bashi da komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimtar da su cewa ba haka ake nufi da matsiyaci a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba matsiyaci cikin al'ummar manzo Allah shine mutum mai mummunan ɗabi'a amma kuma ga ibada yayi sallah daidai yanda Allah ya ce ayi yayi azumi daidai yanda Allah ya ce ayi yayi haji daidai yanda Allah ya ce ayi ya fitar da zakka yayi zumunta yayi kaza yayi kaza subhanallah amma sai aka waye gari rishin kyakkyawar ɗabi'a da rishin halaye nagari ya sa wa qatala haza wa akala mal haza wa safaka damma haza wa shatama haza inna lillahi wa inna ilayhi raji'un rishin kyakkyawar ɗabi'a ya sa ya ci dukiyar wancan ya zalunci wancan ya zagi wancan ya ci mutuncin wancan ya zubar da jinin wancan ya halakar da kazan wancan ranar tashin alkiyama a zo a yi mai yattin kai ga ayyukan shi na alkhairi da yi karɓaɓɓu a wajen Allah kuma ga ladansu Allah maɗaukakin sarki sai ya kira duk waɗanda suke da haƙƙi a kan shi wannan ya zo ya ce ya rab wannan ya zalunce ni kaza sai ya ɗauki ladan a bashi wannan yazo yace ya Allah ina da haƙƙin kaza tare da shi ya dauki ladan a bashi wannan yazo yace ni ma ya ci haƙƙi na ya zalunce ni ya muni kaza sai a dauki ladan a bashi wa hadha li hasanatihi wa hadha li hasanatihi hatta yafana hasanatihi manzo Allah ce za a yi tarbawa mutane ladan ayyukan shi na alkhairi da yayi wannan yazo ya tsaya bashi ladan shi wannan yazo a diba a bashi wannan yazo a diba a bashi har sai ladan da yake da shi na ibada da yayi a duniya karbabbiya ladan ya kare gaba daya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan kuma bai gama biyan haƙoƙin al'ummar da ya cutar a rayuwar shi ba sannan waɗansu su zo kuma su tsaye mu mamana da haƙi akan shi babu ladan shi ya kare manzo Allah sassa ne ce sai a ɗebo zunubin wa'annan wanda ya zalunta wanda babu ladan zai biya su sai a kwaso zunubin sa a dora masa a tura ƙesa zuwa ga wuta kaga wannan ai yayi babbar asara a nan duniya ka cutar da wani dan baka kaunar shi ne ka ma wani sharri dan baka kaunar shi ka mishi kage ka mishi kaza ka mishi kaza ka cutar da wannan dan baka kaunar shi ranar tashin alkiyama mai yahi bakin ciki da damuwa a dauki ladanka a maika shi zuwa ga wanda baka so kai kuma tura ƙiyarka zuwa ga wuta shi yasa ashe dukkan abin da yake yana da alaka da cin haƙƙin dan adam to rashin kyakkyawar tarbiyya da kyakkyawar ɗabi'a subhanallah da rashin halaye na gari shi yake sanya mutum ya rike cin haƙƙin al'umma to idan mutum bashi da kyakkyawar ɗabi'a bashi da halaye na gari za a waye gari ko da ya bada haƙƙin ubangiji tabaraka wa ta'ala a bangare guda ga haƙoƙin mutane sun taru a kan shi wannan kadai za su hana mai shiga aljanna amma mutumin da yake da tsoron Allah yake da kyakkyawar ɗabi'a zai yi ƙoƙarin kare haƙƙin Allah madaukakin sarki zai yi ƙoƙarin kiyayewa ta farkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yi ƙoƙarin kiyayewa cin haƙƙin al'umma da zalunta su da walakantar da su da yi musu abin da ba daidai ba saboda kyakkyawar ɗabi'arsa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi yawan abin da ke kai mutane aljanna shine tsoron Allah da kyakkyawar ɗabi'a kamar yadda yake mafi yawan abin da ke kai mutane wuta shi ma abubuwa guda biyu ne me mafi yawan abin da ke rinjaye akan mutane ya samu kansa a cikin wutar ranar tashin alkiyama shine bakin su mutum baya da yawa wani baya iyawa bakin sa malam Bahaushe yake cewa tsalle ɗaya ake a fada rijiya amma sai an yi dubu ba a fito ba me yasa wannan kalmal zaka iya faɗin wani abin da kake ganin ba a bakin komai yake ba kalma ce ka yi ta akan wani kana ganin ba komai bane iyazan billah wallahi wannan hadarin ta ya isa ya dawwamar da kai a cikin azaba ranar tashin alkiyama saboda haka wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce wa ya rasulullah dullani ala amalin ka nuna min wani aikin da idan na aikata shi zai shigar da ni aljanna kuma ya nesantar da ni daga shiga wuta sai ce mai tabdi jam amma ka yi tambaya dangane da babbar magana wannan magana taka babbar magana ce abinda zaka aiwata a rayuwa ka shiga aljanna kuma a nesantar da kai daga shiga wuta wannan babbar magana ce sai manzo Allah ya ce amma abu ne mai sauki ga wanda Allah ya sauƙawa maganar farko manzo Allah sai ce mishi ka bauta ma Allah kadda ka ma Allah shirka domin dukkan alaƙar da kake da ita da Allah kyakkyawa a ran da kawai Allah canfi da tsafi da shirka daga ran nan kun yi baran-baran da ubangiji subhanahu wataala sai in ka tuba dan Allah baya yahewa dukkan mutumin da yake shirka da shi yana gafarta wani laifi kuma da bayan haka dan haka manzo Allah da ya zana mishi dukkan waɗansu ayyuka na wajib na wajibai da farilla sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hashishi yace to ka rike wannan sai shi wannan sahabi yake ta ya rasulullah shin wai za a iya kama mu da laifin abin da muka furta a bakunan mu ne a harshen mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace saqulatuka ummik kalma ce wanda larabawa suke faɗa ce kaman ka shiga uku yace mahaifiyarka tayi barinka tayi asararka shin kana tsammanin ana kifa mutane ne a cikin wuta ta huskokin su ko ta kaza ai ba abin da ke sa mutane a kifa su a cikin wutar jahannama a ranar tashin alkiyama face abin da harshen su ya giggirbo yadda ka yanwa masu girma mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu kasance muna da kyakkyawar ɗabi'a da haka mafi yawan abin da ke kai mutane wuta shine abin da harshen su ne yake furtawa malam Bahaushe ce baki shike yanka wuya abu na biyu shine rishin kiyayewa kai ma'ana abukawa cikin zina zina bala'i ce namiji ko mace Allah ta'ala ya tsare mu da aikata ayyukan zina sai daga cikin ayyuka munana wanda suke shigar da mutum ranar tashin alkiyama a cikin jahannama ya zambilla Allah ta'ala ya tsare mu to da haka ƴan uwa mu ji tsoron ubangiji tabaraka wa ta'ala shi yasa Allah ta'ala a cikin surta ali imran aya ta 102 ya kira mu mene yace ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi ya ku waɗanda kuke imani wa amilu bi shari'atihi kuke aiki da shari'o'in Allah kuke kokarin dabbaka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah duk abin da zaka yi a rayuwa to kai kokari ka ji tsoron Allah akan wannan abin ka ji tsoron Allah a cikin zamantakewarka da mutane ka ji tsoron Allah a cikin duk wanda Allah ta'ala ya hada ka da su ka ji tsoron Allah a cikin al'amuranka na rayuwa na komi da komi duk wata alaƙar da zaka yi da dan adam da kuma alaka da ubangijinka subhanahu wataala kai kokarin jin tsoron madaukakin sarki subhanahu wataala shi yasa Allah ta'ala ce ku ji tsoron Allah matakar jin tsoron Allah sai ma ce warata mutunna illa wa antum muslimun kar ɗaya daga cikin ku ya kuskure ya yarda mutuwa ta dauke ya koma zuwa ga Allah face sai yana musulmi anan gurin wani irin musulunci ake so shi musulmi gangariya almuslimu annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta musulmi na kwarai man salima almuslimina bi lisanihi wa yadihi shine wanda sauran ƴan uwanshi musulmi suka kubuta da cutuwa ta bangaren hannunsa da kuma harshensa idan kana so ka zamanto musulmi to dole dole sai kayi kokarin baka cutar da kowa da bakinka baka zagin mutane baka yi da mutane baka walakanta mutane baka cin mutuntun mutane a bisa harshenka sannan a hannunka baka sata kayayyakin su baka bugun su baka zaluntun su baka musu rubuce-rubuce na ƙarya a irin halin da muke cikin yanar gizo wanda zaga aikin shi kawai ya hau yanar gizo ya wa wancan shari'a ya wa wancan kasafi ya ci mutuncin wancan ya walakanta wancan a'a shi gangariyan musulmi shine wanda ƴan uwanshi musulmi sun kubuta da dukkan wani nau'in cutarwa ta bangaren shi ne ba a samun cutuwa a harshen shi ko a hannunsa shi yasa wannan shine musulunci shi yasa Allah ta'ala ce ya kun wasu imani ku ji tsoron Allah cancantar jin tsoron Allah amma kar ɗayan ku ya kuskure ya yarda mutuwa ta dauke shi face sai yana mai meka wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala dan haka Allah madaukakin sarki ya ƙara fassara wannan ayar cikin suratul tagabun aya ta 16 Allah ta'ala ce fattaqullaha masata'atum ku ji tsoron Allah iya gurgudu iya kayan da zaka iya a rayuwa dukkan abin da zaka yi a rayuwarka to kai kokarin jin tsoron Allah matukar jin tsoron Allah abin da zaka iya kowane al'amari na rayuwarka to yi kokari ka ji tsoron Allah iya gurgudu a cikin zartar da wannan al'amarin to wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake nufi dan haka ayoyi da suke nufi wato suke kira akan umarni da jin tsoron Allah madaukakin sarki suna da yawa a cikin alqur'ani mai girma makalla suratul ahzab Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida hatta wajen abin da zaka faɗa a bakinka Allah sai da ya tsaida maka ruwan miya yace ya ku masu imani ku ji tsoron Allah idan kun tashi faɗin kalma ko kun faɗin magana sannan ku yi kokarin faɗin abin da ya dace akan ma'auni na shari'a ku faɗi magana ta gaskiya ku faɗi magana ta adalci ku faɗi magana daidaitacciya wanda take ba za ta ɓata ran kowa ba ba za ta cutar da kowa ba kuma ba za ta fusata da ubangiji ba wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya bayar mu mene umarni ta fuskar magana ittaqullaha wa qulu qawlan sadida ku ji tsoron Allah idan za ku faɗi magana wanda ta dace kaga a nan gurin an nuna maka kenan duk al'amarin da zai faru ta fuskar magana to ana buƙatar ka yi ƙoƙarin kwatanta jin tsoron Allah a cikinsa subhanahu wa ta'ala domin shi samun tsoron Allah ita ce hanyar da ɗan adam idan ya bi ta wallahi ya samu rabotar duniya ya samu rabotar lahira mu diba Allah madaukakin sarki cikin suratul talaq da yake nuna mana muhimmancin jin tsoron Allah a cikin rayuwa ba arziki kake nema ba to ka ji tsoron Allah ka shiga halin kuncin rayuwa ka ji tsoron Allah abubuwa sun cushe maka ka rasa yanda zaka yi to yi kokari ka ji tsoron Allah kaga wani kuma idan al'amari ya cushe mai sai ya dauko sigari ya kunna ya busa wai a nan ne yake tsammanin zai samu nutsuwa wani sai ya je ya sha kayan maye ya bugu sosai wai saboda al'amuran sun riga sun cushe wai a nan ne mafita take a Allah madaukakin sarki yace ka ji tsoron Allah sai Allah madaukakin sarki ya kama ka mafita ومن يتق الله يجعل له مخرجا الله yace duk wanda ya rasa bakin zare a cikin al'amuran rayuwarsa ya rasa mafita a cikin al'amuran sa na yau da kullum al'amara komai ya dame to idan ya ji tsoron Allah sai Allah ya kawo mishi mafita ba ma shikenan ba wai rizqu min haythu la yahtasib Allah ta'ala zai bashi arziki ta inda baya tsammani arzikin Allah yawa gare hanyoyin samun arzikin ubangiji tabaraka wa ta'ala aboye suke ga dan annabi adam amma idan ka ji tsoron Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi alƙawarin zai zo maka da arziki ta inda baka tsammani ashe shi hanyar samun tattalin arziki a rayuwar dan annabi adam alayhi salam shine ya ji tsoron Allah hanyar samun mafita daga cikin damuwa duk al'amari komai ka tattara yana daga cikin duk wani al'amari na rayuwa ta duniya idan ya daure ma kai idan ya zama maka matsala to yi kokari ka gyara alaƙarka da ubangiji subhanahu wataala ka ji tsoron Allah wallahi sai Allah ya kawo maka mafita tunda shi Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'allahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai kawo mishi mafita a cikin kowane al'amari bala hukum ya taba a rayuwa sannan ya ce warzuqu min haythu la yahtasib sai Allah ya baka arziki ta inda baka tsammani ta inda baka tsammani Allah zai baka arziki da haka Allah madaukakin sarki ya faɗi irin waɗannan ayoyi da yawa a cikin Alkur'ani mai girma irin suratul anfal ke cewa in tattaqullaha ja'alakum furqanan wa yakfir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadl al'azim Allah sai idan kuka ji tsoron Allah Allah sai ya kawo muku mafita daga cikin kowane irin al'amuran da ya muku hukunci kenan Allah madaukakin sarki sai ya gafarta muku dukkan wani laifin da kuke da shi sannan Allah ma abotan falala ne mai girma idan muka diba ƴan uwa ita wannan duniya akwai rudi ne mai yawa a cikin ta tsoron Allah shi yake zama ka burki ko lizami ka rika taka ma kanka burki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abi Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yarda yake cewa ad-dunya ita wannan duniya da kuke ganin ta inna dunya hulwatun qadira ita wannan duniya manzo Allah sai ya fassara ta akan abubuwa guda biyu ta bangaren launi ba wani launi ko kala mafi daukan hankali ga dan annabi adam kamar launin tsanwa kore to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fassara duniya da launin ce wanda take tsanwa ta bangaren dandano mutum ya jera san abu mafi yawan dandano da yafi burge dan annabi adam shine dandanon zaki sai manzon Allah ya fassara duniya da cewa abu ce mai zaki shi yasa yace inna dunya hulwatun khadira ita wannan duniya da kuke ganin ta ta fuskar dandano zaki gare ta ta fuskar kyalekyale da kuma launi ko kala tsanwa ce amma sai yace wa inna Allah ku sani cewa ya ku bayin Allah shi Allah madaukakin sarki da ya halarci duniya mustakalifukum fiha ya ainihin aje ku akan ta ne ya sanya ku ne khalifan shi a bayan kasa Allah ta'ala ya rayar da ku ne akan ita wannan duniya ba dan komai ba illa dan jarabawa fa yanzura kaifa ta'malun dan Allah ya ga me za ku aiwata a cikin rayuwa alheri za ku aikata ko sharri haka sai manzo Allah ya ce fattaqud dunya ku ji tsoron duniya ya ku bayin Allah kamar yadda ya ce wattaqun nisa ku ji tsoron mata fa inna awwala fitnatu bani isra'ila kana fi nisa farkon lalacewa da fitina da ta samu bani isra'ila ta riddiga su ta kasance ta bangaren mata ne kaga anan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da mu cewa mu nisanci duniya mu ji tsoronta kamar da ya zo cikin hadisi Abdullahi dan Ibn Mas'ud Allah ya kara masa yarda ya karanta da mu addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ya Allah ina roƙanka ka bani shiriwa Allahumma inni as'aluka al-huda Allah ina roƙanka shiriwa ashe ba za ka iya shiryar da kanka akan tafarki madadaci ba sai da addu'a kamar da manzon Allah da kanshi yana roƙon Allah ta'ala shiriwa mu ma dole ne mu rika yawaita addu'a a rayuwar mu Allah ya shiryar da mu kuma ya shiryar da zuriyar mu ya Allah ka shiryar da mu sannan kuma yake roƙon Allah madaukakin sarki takawa ba za ka zamanto mai takawa ba sai kana addu'a ka samu kanka cikin jin tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah da neman kariya da azabar Allah ta fuskar ayyuka kyawawa nagari da barin saban Allah sai kana addu'a kullun ka rika roƙon Allah madaukakin sarki ya shiryar da kai ya shirya maka da zuriyarka wannan addu'a tana tasiri saboda manzon Allah ya karanta da al'umma yawan addu'ar Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina Allah ina tsoron ina roƙonka ka bani shiriyuwa kuma ka bani jin tsoronka ka bani kamewa kuma sannan ka bani ka wadatar da ni duk waɗannan abubuwa ne wanda a cikin rayuwar dan Annabi Adam suna bashi gudunmuwa ta fuskar samun nutsuwa da kyautata ibada tsakanin shi da Ubangijin shi, shiriwar Allah, jin tsoron Allah, kamewa daga barin saban Allah, sannan da wadatuwa, wadatar zuci. Allah ta'ala ka bamu wadatar zuci. Da haka ƴan uwa masu girma, ƴan uwan imani, mu ji tsoron Allah madaukakin sarki, domin tsoron Allah shine wato gimshikin rayuwar dan Annabi Adam duniya da kuma lahira. An samu hadisi daga wani sahabi mai girma wanda aka ce da shi Abi Tarif Ali bin Hatim. Wannan sahabi Allah ya kara masa yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man halafa ala yaminin thumma ra'a ataqallillahi minha falyati taqwa. Imam Muslim rawaito wannan hadisin. Kana iya samun mutum a wata rana ya rantse da Allah ba zai aikata wani abu ba, dan an zo an ce wannan kika zace na riga na yi rantsuwa ai. To hatta a bangaren rantsuwa sai manzon Allah ya kama na ma'auni na tsoron Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan sahabi yace yaji Annabi Muhammad yana cewa man halafa ala yaminin, duk mutumin da ya rantsuwa akan wani abu cewa ba zai yi ba, yanzu bayan ya gama rantsuwa sai ya tunanin yin wannan abin shi yafi zama tsoron Allah sama da rashin yin shi. Summa ra'a ataka lillahi minha, sai ya ga a ƙarƙashin wannan abin da ya rantse ba zai yi ba an fi samun tsoron Allah sama da rashin yin, ba zai duke ya tsaya ya dada ce ce tunda ya riga ya rantse shi kenan ba. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce falyati taqwa, ya je ya aiwatar da wannan abin da ake samun jin tsoron Allah a ciki. A wata ruwaya sai ya ce sai ya kafara akan wannan rantsuwar tashi, sai ya aiwatar da aikin, ko ya aiwatar da aikin sannan ya rantsuwa akan wannan kafara. Ashe ƴan uwa, idan har rantsuwa da muke yi mu ce ba za mu yi kaza ba, a ita ma sai da aka ce mu mata ma'auni a tsoron Allah. Haka wajibi ne dukkan al'amuranmu na rayuwa a ce akwai tsoron Allah a ciki. Wani abu ne ya kamata ya gama ka da ɗan uwanka, da kana mishi aiki alheri sai ka ce da wallahi tallahi daga yau ba na ƙara ba wani kaza tunda ya mun kaza saboda ya fusata da kai. Yanzu daga baya sai ka yi tunani da yi mishi wannan abin da kake yi na alheri na da da kuma rashin yi, wanne ne ya fi zama jin tsoron Allah? Abin da kake mishi na alheri lada Allah yake baka, rashin yin tana yi wa Allah ya tambaye ka tunda akwai zumunta tsakaninku da shi. To kenan yin shi ne fa jin tsoron Allah, ya to sai ka zo kai kafara akan wannan rantsuwa sai a wutar da aiki. Zumunci ne kake tsakaninka da dan uwanka, sai kace in dai ni ne ba ni ba wani har abada, duka ka rantsuwa ka tafka. Subhanallah, kai kuma Allah ya riga ya hada zumuncin tsakaninka da shi. Bal ko da dan uwanka ne musulmi babu zumunta, Allah ya hada gaba tsakanin musulmi da musulmi. Kaga ashe nan gurin komawa hudda da shi da mu'amalar shi da zumunci da shi shine yafi zama tsoron Allah sama da yankewa, saboda Allah madaukakin sarki ya hana yankewa. Duk wanda ya yanke zumunci Allah ta'ala zai yanke rahama tsakanin shi da shi. Kaga nan gurin sai kaga ka dawo ku yi alaka da shi, ku yi zumunci da shi, shi yafi zama kusanci da tsoron Ubangiji tabaraka wataala. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to ka zo ka aiwatar da wannan abin da kace ba za ka yi ba, sai kai kafara akan wannan rantsuwar da kai, ko kai kafara akan rantsuwar sannan sai ka dawo ka aiwatar da abu. Haka wajibi ne mu ji tsoron Ubangiji tabaraka wataala. Wani sahabi Allah ya kara masa yadda ake ce da shi Abi Umama yace ranar hajjin bankwana ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana umarnin sahabbansa da waɗansu abubuwa kamar haka guda biyar ko guda huɗu. Waɗannan abubuwan suna da muhimmanci a rayuwar ɗan Annabi Adam, musamman musulmi. Idan har yana so ya shiga aljanna, to wannan abin hanya ce ta shiga aljanna subhanahu wataala. Wani sahabi yace ya ji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya khutub fi hajjatul wada, yana yin khutuba a hajjin bankwana. Da daga cikin kalmomin da yake fadiwa al'umma a wannan zamanin yake cewa ittaqullaha, ku ji tsoron Allah, wa sallu khamsakum, ku sallaci sallolinku guda biyar, wa sumu shaharakum, ku azanci watan Ramadan, wa'adu zakata amwalikum, ku bayar zakar dukiyarku, wa'ti'u amra'akum, ku yi wa shugabanninku biyayya, yace tadkhulu aljannata rabbakum, za ku shiga aljanna ubangijinku. Idan muka zo muka kalli waɗannan abubuwa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarni da su guda biyar, za mu ga kowannen su hanya ce ta shiga aljanna. Abu na farko shine ittaqullaha, yace ku ji tsoron Allah. Tsoron Allah idan aka rasa shi to dukkan al'amura ya riga ya lalace. Idan ibada ce aka yi ba tsoron Allah, Allah ba zai karba ba. Idan sadaka ce aka yi ba tsoron Allah, Allah ba zai karba ba. Idan zumunta ce aka yi ba tsoron Allah, Allah ba zai karba ba. Idan zakka ce ka fitar baka ji tsoron Allah ba, Allah ba zai karba ba. Dan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah yana karbar ibada ne daga waɗanda suke jin tsoron shi. Allah ka samu daga cikin su. Wajibi ne ka yi kokari ka zamanto ka dabbaka attaqwa a cikin rayuwarka gabaki daya. Abu na biyu wace wasallu khamsakum, ku sallaci sallolinku guda biyar. Jama'a wallahi mu kula da sallah, mu kula da sallah. Duk mutumin da yake wasa da sallah al'amarin shi sun lalace. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ranar tashin alkiyama farkon abin da za a wa mutum hisabi da shi a cikin ayyukan da ya aikata a rayuwar shi ta duniya gaba daya shine as-sala. Sallah fa in wadadatta matan qubila sayr amalu, idan aka samu sallar shi tayi kyau to lokacin nan ne Allah ta'ala zai dibi sauran ayyukan da ya aikata kuma a karba. Amma wallahi da an samu sallah ta lalace, subhanallahi iyadan billah, duk wani aikin da ka aikata na alkhairi Allah zai ce ai watsin shi saboda baka zo da sallah ba. Yasa ƴan uwa mu kula da sallah maza da mata. Sallan nan ita ce daya dayan ayyukan da suke rage mana a yanzu wanda ya kamata mu yi riko da ita, wanda ita wannan sallar in har Allah ya sa kai riko da ita kana yin ta yanda ya kamata, yanda Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka karantar, wallahi zaka samu cewa duk wata hanyar da ba ta Allah ba za a same ka akan ba. Saboda inna salata tanha anil fashai wal munkar, sallah tana hana alfasha da munkar. A duk lokacin da kake kana so ka bar wani sabo daga cikin sabar da kake tsakaninka da ubangijinka ka kasa, to kawai wai sallar ka ce ba ta da kyau. Dan ita sallah wani sanadari ne ko wani magaraɗi ce wanda mutum idan ya kwankwade shi subhanallah zai hana masa dukkan wani nau'in sabo na ubangiji tabaraka wa ta'ala. Tunda Allah da kanshi yace inna salata tanha anil fashai wal munkar, ita sallar nan da kake gani tana hana aiwatar da aikin alfasha kuma tana hana duk wani mummunan abu. Duk wani abin da mutum zai aikata a rayuwa a ce asha abin bai yi ba, wallahi idan ya kula da sallah ba za a taba samun ya aikata wannan abin a rayuwar shi ba. Shi yasa mu kula da sallah ƴan uwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam an ce hayyabar duniya ya daga cikin wasiyyar da yake yi wa al'ummarsa a cikin ƙarshen ƙarshen rayuwarsa. Gab da za a zare ran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ji yana cewa as-sala 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 wa ma malakat aymanukum, ku kula da sallah, ku kula da sallah, ku kula da sallah, sannan ku kula da duk abin da Allah ta'ala ya damka a hannunku na amana. Amanar diya, amanar mata, amanar mutane, duk abin da Allah madaukakin sarki ya mallaka maka a matsayin amana, yi kokari ka kula da shi, in ji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine wasiyoyin manzon Allah na ƙarshe. Da haka sallah yaya ne mutum yake iya ya zamanto yana yin sallah? Dan a iya wayar gari kana sallah fa amma ba sallah kake ba. Diba hadisin musiu salat, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah wata rana yana zaune a cikin masallaci, sai wani mutum ya shigo ya zo ya yi sallah amma sallar tasa ba irin sallar manzo Allah ya yi ba. Ka san duk wata ibada ba ibadar da aka fi son idan ka tashi yin ta kai irin yanda manzo Allah yake yi kamar sallah. Dan shi manzo Allah ce sallu kama ra'aytumuni usalli, ku rika yin sallah kamar yadda ku ga ina yin sallah. Yaya manzon Allah yake sallah? Wannan wajibi ne ka je gurin malamai su kwatanta maka. Hajiya idan za ki yi sallah ki yi irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idan mutum yana sallah ba irin yadda manzon Allah ya koyar da sallar ba, wannan sallar ta shi kamar bai yi sallah ba ne, ya yi aikin baban giwa. Shi yasa wannan sahabin da ya zo ya yi sallah ba irin sallar da manzon Allah ya koyar ba, kuma a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallamewa sai ya tashi ya je gurin Annabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam ya ce assalamu alayka ya rasulullah sai annabi ya ce mishi wa alayka salam amma sai ya ce mai irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah domin kai baka yi sallah ba yanzun nan yayi sallah ya zo ya manzon Allah sallama amma annabi sun sai ya ce ya koma yayi sallah domin shi bai yi sallah ba sallah ce bai yi ba yayi sallah me yasa manzon Allah ya ce ya koma sallah domin shi bai yi sallah ba yayi sallah ne gaban kanshi kawai gaba gadi ba irin sallar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba yayi sallah irin mai gaugawa nan sallah mai kotan kursiya sallar da ake sata annabi ya ce mafi sharrin barayi wanda yake sata a cikin sallah sabai suka ce waye yake sata a cikin sallah ya rasulullah haka zai yi ce mutumin ne da zai zo sallah baya cika ruku'unta daidai baya cika sujada daidai baya cika tsayuwa daidai haka daidai ya buga buga kawai yayi sallah Allahu akbar Allah Allahu akbar shikenan ya gama sallah ko to sai manzon Allah da ya ga wannan mutum ya irin wannan sallah sai ya ce mishi sallah je ka kai sallah fa innaka lam tusalli domin kai baka yi sallah ba ya je ya sake sallah irin yanda ya saba yi ya bubbuga ta kai tsaye ya zo ya sake ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallama manzon Allah ya karba masa sallamar ya ce mai ka je ka yi sallah ko ma ka yi sallah domin kai baka yi sallah ba subhanallah kai dai ya je ya zo ya je ya zo har sai da yi sallah so uku manzon Allah na mai da shi na ta je ka sake sallah kai baka yi sallah ba to Allah ya sa shi ma ba mai girman kai bane sai ya ce ya rasulullah na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya babu wata irin sallah da ni iya ni in ba wanda ba ita kadai ce na iya ita nake yi saboda haka ka koya mini Allahu akbar sai ya ce manzon Allah koya mini annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya koyar da shi sahibul da'wa sallallahu alaihi wasallam ce mishi idan zaka yi sallah in kayi arwallah idan ka zo kai tsaye fa kabbir kai kabbara kai kaza kai kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wannan bawan Allah sallah tun daga kabbara har zuwa sallama min at-takbiri ila at-taslim da haka ƴan uwa masu girma ƴan uwan imani wallahi wajibi ne mu kula da sallah ya zama to sallar ta mu kuma sallah ce ta ilimi abinda aka saba a kasar Hausa idan musulmi ya tashi shi yana ga sallah bata kai abin da ya kamata a je a koya ba idan zai fara tukin mota sai an koya masa tunda ya san akwai hadari idan zai fara tukin babur moto sai ya je an koya masa idan zai fara nika idan ya sayo mashin na nika na tahuna sai ya je an koya masa idan zai fara dinkin keke sai ya je an koya masa amma sallah sai aka dauka wani abu ce wanda ba sai an koya ba saboda ana yin ta iyaye da kakannu kowa ya iya wallahi mutane da yawa ba su da sallah tun lokacin da mutum zai yi sallah bai yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskar sallar shi to yayi aikin banza maza da mata wajibi ne mu kula da sallah ga mutum yayi sallah gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma annabi ya ce je kake sake sallah domin kai baka yi sallah ba kuma yayi abin nufi a nan gurin ashe duk wanda ya yi sallah ba irin yadda manzon Allah ya koyar a yi sallah ba wannan sallar tashi ba sallah ba ce ba kaman bai yi sallah ba ne haka wajibi ne mu kula da sallah mu nemi ilimi akan sallah mu san yaya ne ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah Allah saka malamai da alkhairi daga cikin baya bayan nan malamai sun nasu kokarin akan su koya mana sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Albani Nasiruddin Albani rahimahullah littafi yayi dungurugun wanda sunan littafin sifatu salatin nabi min at-takbiri ila at-taslim ka annaka taraha yace wannan littafin shine kwatankwacin sallar manzon Allah tun daga kabbarar farko har zuwa assalamu alaikum yace kai ka ce kana kallon manzon Allah yayi sallah idan ka karanta littafin kuma Allah ya ji kanshi da gafara Allah rahmashi Allah mashi rahama yayi kokarin karantar da wannan al'umma irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah wannan sun daga cikin malaman kuma ba sifatu salatin nabi suka yi ba ba siffofin sallar manzon Allah suka yi ba su kuma suka yi akthaul musallin irin su Siddiq al-Munshawi akwai akthaul musallin da Siddiq al-Munshawi irin su Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen duk wannan su kuma tafai suka yi akan kurakuran da masu sallah suke tafkawa Allah da kaje ka kalli waɗannan littafan nasu ka karanta sai ga mafi yawan mutane sallah kawai dungurawa shi ake saboda galibi kurakuran da ke ciki wanda ake tafkawa yafi daidai din yawa kuma mutum yana ganin ba ruwansa kaka samu mutum ya shekara 60 ko 70 bai iya sallah ba bai ma iya ikama ba bal bai iya kabbara ba yanda zai ambaci Allah a cikin kabbara ma bai iya ba haka dai kawai yake yi kuma hankalinsa kwance ba shi da bukatar aje a karanta da shi la hawla wala quwwata illa billah to da haka ƴan uwa masu girma ƴan uwa imani ita wannan sallah wajibi ne mu kula da ita domin ita ce wanda idan aka auna ta ranar tashin alkiyama aka ga sallar mu ta yi kyau duk waɗansu ayyukan da muka aiwata Allah madaukakin sarki zai karba amma da an bincika sallah Allah bai karbi sallar ka ba sallar ka ba ta da kyau ranar tashin alkiyama ka shiga uku ka banu ka lalace hajiya duniya jika waye gari gaban Allah ranar tashin alkiyama babu sallah wallahi kin shiga uku wallahi dan ranar tashin alkiyama ana binciken sallar in ba a ita to mutun ya shiga uku ya zambin Allah ya tsare mu to dan haka manzo Allah sai ya ce taqullaha wasallu khamsakum ku ji tsoron Allah ku sallaci sallolinku lokuta guda biyar sallar nan yana daga cikin tsaida sallah ko yin sallah yanda Allah da manzon Allah suka ce kai kokari ka san hukuncin tsarki da irin wani ruwa ne ake yin tsarki wani ruwa ne baya tsarki idan an yi tsarki yayi ake alwala a ilimance ba a wai mun gada ba sannan ka san ita wannan sallar tana da rukunai meye rukunanta menene wajiba cikin ta menene farilla a cikin ta kai kokarin kiyaye su idan aka ce ka samu matsala a cikin sallah wata kabli ko ba da ta shiga ya zaka kawo kablin idan ka dace idan ba dace ya zaka to waɗannan ababen na ilimi na sallah suna daga cikin abin da ake kira da tsayin sallah wajibi ne a ce mu dage ƴan uwa mu shiga makarantu ya zamanto sallar nan mun iya ta amma abun kunya ga mutane sun taru wajen mutum na musulmi malam dattijawa amma idan kace a tada maka iqama wani in kaji irin yanda zai karmatsa maka iqama wallahi sai hankalinka ya tashi ya zan billahi Allah ya tsare mu to da kaina daga cikin tsayin sallah sanin hukunce-hukuncen sallah da aiwatar da su yaya ake tsarki da me ake tsarkin ya ake arwala da me ake arwalar idan an gama arwala ya ake kabara farko ya ake karanta fatiha na iya fatiha da kyau ko ban iya ba har zuwa sallama shi yasa manzo Allah ya ce taqullaha wasallu khamsakum ku ji tsoron Allah ku sallaci sallolinku guda biyar wasumu sharakum sannan idan watan ramadan ya zo ko azamci watanku na ramadan gaba daya kwana 30 ko kwana 30 ba daya sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya kara musu yarda sukan yi wata shida suna roƙon Allah ta'ala ya ba su dama su samu kansu a cikin watan ramadan shekara wato raba ta suke biyu wata shida kafin watan ramadan ya zo suna ta addu'a Allahumma ballighna ramadan Allah ka isar da mu cikin watan ramadan ba dan komai saboda me su aiwatar da wannan wasiya ta manzon Allah da ya ce wasumu sharakum ku azanci watanku sai sun yi wata shida suna addu'a Allah madaukakin sarki ya musu gam da kasar da samun sake riskar watan ramadan Allahu akbar wannan shine sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan azumin watan ramadan ya zo kuma za su yi kokarin kiyayewa ka'idodi da shari'a ta shimfiɗa dangane da mai azumi dan ruba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-aqs wal ju diwa akan samun waɗansu mutane masu azumi ne amma a wajen Allah ba su da komai na ladan azumin su face kawai sun sha yunwa da ishirwa azumi wallahi babbar ibada ce ibada ce ta musamman da Allah madaukakin sarki ya ware wata kofa daga cikin kofofin aljanna ya sanya mata suna babur rayyan ba waɗanda za su shiga aljanna daga wannan kofa sai mutanen suka kyautata azumi tsakanin su da Ubangiji azumin farilla da azumin nafila suna kokarin yi kuma suna kiyayewa ka'idodi da dokoki na Allah subhanahu wataala shi sanar tashin alkiyama za su zo su shiga aljanna ta wannan kofa idan sun gama shiga za a rufe ba mai shiga aljanna ta wannan kofa babu rayyan sai mutanen suke da kokari ta fuskar yin azumi kuma suna yi yanda Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi shi sa sabon manzon Allah idan sun gama azumin na watan ramadan kamar yadda suka yi wata shida suna addu'a Allah ya riskar da su watan ramadan sai sun sake watanni shida sir suna addu'a Allah ya karba musu watan ramadan saboda idan mutum ya karbi ya samu karbuwar aikin da ya aiwata a cikin watan ramadan na yin azumi da qiyamul layl da tahajjudi da karatun alqur'ani ya samu cin nasara Allah madaukakin sarki zai iya shigar da shi aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisi da qudusi Allah da kanshi yana cewa asawmu li azumi na wani ne zan biya mai shi azumi Allah ya ce nashi ne shi zai jimka ladan da ba lissafi ya biwa mai azumi shi yasa manzo Allah ya ce ku ji tsoron Allah ittaqullaha wasallu khamsakum wasumu sharakum ku ji tsoron Allah ku sallar sallolinku guda biyar ku azamci watanku na watan ramadan sannan sai ce wa'aduz zakata amwalikum, ku yi kokarin cire zakka daga cikin dukiyarku ku bayar. Zakkar kayan noma ce, zakkar kasuwanci ne, zakka ce ta aikin bariki, diya waɗansu daga cikin waɗanda suke aikin bariki, aikin gwamnati ko furoje, suna ganin su zakka ba a kansu ba saboda su ba alhazawa ba ne. Shi ko duk mutumin da ya tara dukiya ta kai nisabi, sawa mace ko namiji ne wajibi ne ya cire zakka ya bayar. In ba ka ranar tashin alkiyama sai Allah maɗaukakin sarki ya kama shi ya masa azaba. Shi yasa wajibi ne a riƙa ba da zakka. Da al'umma musulmi za su riƙa ba da zakka cancantar yanda ya dace a ba da zakka. Da ba san masu zaman kashe wando a cikin musulmi ba san marasa aikin yi ba. Wajibi ne 'yan uwa mu riƙa fitar da zakka muna badawa. Subhanallah. Inda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu wadata, ya ba mu halin dukiyar da za mu iya ajiye wata shekara, ba abin da ya taɓa ta kuma ta kai nisabin zakka. Haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da cewa mana wa'adu zakata amwalakum, ku ba da zakkar dukiyarku. Wa'tiu amra'akum, sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku yi da'a da biyayya ga shugabanninku. Shugabannin 'yan uwa da'a ake musu, kuma addu'o'i na alkhairi ake yi musu. Idan na ce shugabanni, tun daga shugaban ƙasa a zuwa masu unguwanni, ko da su muku wani abu sai ku musu addu'a ta alkhairi. Domin idan kuka tsine musu albarka, in tsinewar ta kama su, to kun shiga uku. Shugabanci 'yan uwa duk shugabanci ne. Tsakanin mace da namiji akwai shugabanci. Waye shugaban? Namiji ne. To wannan hadisin da manzon Allah ya ce wa'ati'u amra'akum, ku bushuwa gabanninku, to yana daga cikin mace ta zama tana da'a da biyayya wa mijinta akan abin da bai saba ma Allah ba. Umarni ne manzon Allah, ku bushuwa gabanninku. Namiji shugaba ne akan mace. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Idan an yi wata ma'aikata aka ce ga shugaban ma'aikatar, kai kana aiki a ma'aikatar, wajibi ne kai masa da'a akan duk abin da bai saba ma Allah ba. Allahu akbar. Shi yasa babu addinin da ya karantar da tarbiyya wa al'umma sama da addinin musulunci. Duk wani al'amarin da za ku gabatar da shi a rayuwa, manzon Allah ya ce in kun kai guda uku, to ku shugabantar da ɗaya a cikin ku zama shi ne shugaba. Idan aka shugabantar da shi, yi masa da'a, biyayya ce da Allah, biyayya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ata'a amiri, duk wanda ya bi shugabansa ya bi Allah, kuma ya bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma duk wanda ya saba wa shugaba fa akan abin da bai dace ya saba masa ba, ya saba ma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Daka yan uwa masu girma, yan uwan imani, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya magana akan gaba ta shugabanci. Ya zamanto ce gaba ta ƙarshe daga cikin umarni guda biyar da yi. Umarni na farko, mu ji tsoron Allah. Umarni na biyu, mu yi sallah lokuta guda biyar. Umarni na uku, kowa ya kula da azumin watan Ramadan. Umarni na hudu, zakka ta dukiya kowa ya fitar. Umarni na biyar sai ya ce wa'ati'u amra'akum, ku yi wa shugabanninku biyayya. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mi me sakamakon da za ku samu karkashin waɗannan da'a da biyayya guda biyar? Tadkhulul jannata rabbakum, za ku shiga aljanna ubangijinku. Ashe idan muka kalli waɗannan gaba ta hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisi ne wanda yake kuma ingantaccen hadisi, hadisin Abi Umama, hadisi ne wanda wato ya darajar hadisi hasanu sahih, wajibi ne mu kula mu san cewa waɗannan ababen da manzon Allah ya wasiya kiyaye su daga cikin dalilai na shiga aljanna. Rashin kiyaye su kuma daga cikin mi dalilai na halaka da shiga wuta. Allah ya tsare mu. Shine mi mu ji tsoron Allah subhanahu wataala. Abu na biyu, mu kiyaye sallah, kowa ya kula da sallah. Abu na uku, idan watan Ramadan ya zo, mu azumci watan Ramadan. Idan kuma watan Ramadan kafin ya zo ne, mu riƙa raye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskar azumi, azumin Litinin, azumin Alhamis, ayyamul bidi, azumin ranar 13, 14, 15, azumi a cikin goma ta farko ta watan Ramadan, azumi ranar Arfa, azumi ranar Tasu'a da Ashura. Ga sunan dai wanda sun tabbata cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, kiyaye su daga cikin asbabish dukhulul janna. Sannan mu bar zakar dukiya, sannan shugabanni mu musta'a da biyayya. Kai ya zamanto muna fito na fito da su, he dai in sun umarne mu da saban Allah. Shi yasa ɗaya daga cikin magabata ya ce da za a ce mishi yanzu abin da ya rage masa a rayuwa ta fuskar addu'a ɗaya ce, abu ɗaya lakka ne zai roƙa Allah ya karba daga nan ba za a ƙara karba mashi addu'a ba da za a ce haka yace wallahi da addu'a tashi wannan ɗayan zai ɗauka ya wa shugabannin ita zai roƙi Allah madaukakin sarki ya shiryar da shugabanni idan Allah ya shiryar da shugabanni to al'umma ta shiryu shi yasa kace ganin idan gida akwai shugaba na kirki sai gidan ya zamanto gidan kirki gari in akwai shugaba na kirki sai ya zamanto garin ya zama garin mutanen kirki unguwa ya kuma mai unguwa na kirki sai ya zamanto unguwar ta zama unguwar mutanen kirki idan aka waye gari shugaban kasa na kirki ne sai Allah madaukakin sarki ya sa al'umma kasa zamanto mutanen kirki amma da shugabannin ku sun lalace to kuma kun shiga uku kun lalace saboda za a waye gari ba sa muku umarni da alkhairi ba sa hana ku sharri bal ma su ma'aikatawa suke shi yasa wajibi ne mu rika addu'o'i na alkhairi zuwa ga shugabannin mu musu da'a akan abin da bai saba man Allah ba muna roƙon ubangiji tabaraka wataala ya tabbatar da gadagan mu akan imani da jin tsoron Allah da biyayya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka ba mu lafiya Allah ka zauna da kasan mu lafiya Allah ka ba mu damana mai albarka mana salafiya Allah ka ba su lafiya duk wanda yake cikin kunci da damuwa da waɗansu abubuwa waɗanda suke na halin kakaraka ya Allah ka cire shi Allah ka yaye masa Allah ka yaye wa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam mana salafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka zauna da kasan mu lafiya da sauran kasashen musulmi subhanakallah.